Zama mutu wata dauke Wasu ba lafiya cikin asibiti Wasu ga kyau ga hankali amma babu aure Wasu na bacin rai domin babu yaya In zane ne masu ilimi da ban samu ba In zancen kabila ne da ba na ciki In ana neman mara laifi da ba zaɓe ni ba ban cancanta ba Yesu alherin ka ne
Alherin ka ne